بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة شاتقوز gawatan zulqa'ida hijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 a jiya da makwanni kwanaki da suka wuce mun ainihin wato sanar da wata na musulunci mun ta rage kwanaki daidai to wannan ma an yi mana tambihi akan haka don haka yau ya zan daren 18 kenan ga ainihin wato watan zulqa'ida hijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda daidai da 4 ga watan March 1999 idan jama'a basu manta ba muna ainihin bayanai dangane da shimfidar da muke wa littafin al-aqidatu tahawiyya a inda muke bayani dangane da kashi na farko na wannan shimfida da kashi na biyu da kuma kashi na ainihin wato uku wanda yake muka fara bayanai akai sai lokaci ya kure mana jiya a can baya dangane da ainihin wato kashi na farko kashi na biyu dangane da magana akan ilmul kalami akwai bukatuwa akan a kawo karin bayanai akan littattafan da suka yi magana dangane da ainihin tsoratar da mutane game da mantiki da ilmul kalami da sauransu a kashin gaskiya mun yi ishara zuwa ga wasu kadan daga ciki amma mun aje wannan mas'ala ne sai mun je can tsakiyar littafin inda mai littafin zai yi ishara zuwa ga karshen su waɗanda suke yin wannan ilimi na kalam to anan ne insha Allahu ta'ala za mu kawo da dama daga cikin littafin da suka yi magana dangane da tsoratar da mutane akan ilmul kalam da makamantansu sai dai a takaice ka samu littafin ainihin wato zammul kalami wa ahlihi na al-imam al-harwi wanda muka yi ishara akan shi wannan littafi a cikin mujalladi biyu ne sannan kuma sai shi wannan littafi tahrimun nazar fi kutubil kalam sannan sai littafin shaykhul islam ko kuma littafin shaykhul islam ibnu taymiya domin ibnu taymiya yayi littafai kamar guda uku dangane da raddi akan ainihin masu ilmul kalam da falsafa da makamantan haka akwai kitabur raddi alal mantiqiyina akwai nasihatu ahlil imani da makamantan su dai ibnu taymiya yayi bayanai dangane da wannan sannan akwai tambaya da akai dangane da littafin yisa guji wannan littafi na yisa guji musamman waɗanda suka yi karatun mantiqi a da su suka fi sanin shi amma wannan littafi na yisa guji yanzu yayi zama muakkad ma littafi ne mai wahalar fahimta ma ga mafi yawancin waɗanda suke secondary school yanzu na Arabiya yasa ba a karantar da su shi littafin Yisa Guji wani ainihin malami ne ya rubuta shi wanda yake a takaice shi ma in mun je kan waccan matsala za mu yi bayani akan shi amma dai ka sani da cewa mantiki dai mantiki ne mantiki dai mantiki ne abubuwan dai da aka gaya maka dai ana nan akan su saboda haka ba wai littafin Yisa Guji ba duk wani littafi na mantiki kar ka sake ka shagaltar da kanka akan shi amma shagaltar da kanka akan alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka iya karanta shi ka koyi ma'anar shi ka yi aiki da shi ka iya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka koyi ainihin karatunta ka san ma'anarta ka yi aiki da ita sannan ka tsarkake zuciyarka wajen aiki da waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to bangare na uku na wannan shimfida ta mu shine muka ce zamu bayanai ne dangane da bayani akan ainihin shi littafin al-aqidatu tahawiyya din to mun yi waɗannan bayanan da kuma bayani takaitacce game da malaman da suka yi sharhohin da ta'aliqat akan wannan littafi sannan bangare na biyu shine dangane da tarihin shi al-imam at-tahawi sahibul aqida din to wannan kam zamu takaito waɗannan bayanai ne daga ainihin wannan ta'aliqi wanda shi al-sheikh Zuhair Shawishi yayi wannan ainihin wato bugu na wannan littafi al-aqidatu tahawiyya sharhi da ta'aliqin Muhammad Nasiruddin al-Albani kamar yadda na fara fade a jiya lokaci ya kure mana yana da ainihin wato bugu biyu bugun farko shine galibi wannan bugu mai fadi wanda yake a hannun jama'a bugu na biyu kuma shine wannan wanda yake a hannuna duk ɗaya ne sai dai kasancewar wannan sabon bugu ne to akwai wasu ƴan ƙara-ƙara na ta'aliqi ba a cikin matanin littafin ba ba kuma a cikin sharhin na Albani ba amma ta'aliqat ne waɗanda shi Zuhairi Shawishi yayi da ainihin makamantan shi sai kuma wajen wannan tarihi da zamu karanto na al-Imam at-Tahawi da Ibn Abi al-Izzi al-Hanafi da Sheikh Muhammad Ibn Mane zaka ga wasu ƴan ƙara-ƙara ko kuma rage-rage wannan duk yayi ne don ya ainihin takaita ita shimfida din a takaitan takaitawa al-Sheikh Zuhairi Shawishi yace tarjamatul Imam at-Tahawi tarjama abinda ake nufi da ita tana ainihin zuwa da a takaice ɗayan ma'ana uku tarjama daukar wani yare ka juya shi zuwa wani yare to tarjama kenan dan haka kamar wannan ainihin wato fassara da Malam Abubakar Mahmud Gumi yayi wa Al-Qur'ani zuwa Hausa ba za ka ce mata tafsiri ban ka ce tafsiri kai ban kawo sai ka ce tarjama domin ya juya ne daga wani yare zuwa wani yare idan ko da yane bayani ne to wannan sai ka ce tafsiri to shine wannan raddul adhan sai ka ce tafsiri ma'ana daga larabci qur'ani yake kuma aka ƙara bayani zuwa ga larabci to sai ka ce tafsiri in kuwa larabci aka fasara shi zuwa turanci ko hausa ko wani harshe wannan abu kai tsaye ne ba tare da bayanai ba sai a ce tarjama ma'ana ta farko ta tarjama kenan ma'ana fassara wani yare zuwa wani yare ma'ana ta biyu ta tarjama shine kan babi kamar za a ce tarjama a cikin sahihul bukhari bukhari sai ya ce babu imamatil maftuni wal mubtadi'i to wannan sai ka ce tarjama kenan ta babi wato kan babi sai a kira shi tarjama sannan tarjama kuma tana daukar tarihin wani mutum wato biography tarihin wani mutum ko wasu mutane akwai bambanci a larabci tsakanin tarihi da kuma tarjama in aka ce tarihi to ba da bayanin wata kasa ko wasu al'umma amma ba da labarin mutum daya ko biyu ko ɗaiɗaya wa mutane a larabci ba a cewa tarihi sai dai a ce tarjama to amma bahaushe shi sai ya ce tarihi tarihin kasa ma sai ya ce tarihi amma su larabawa sun ware matsalar in tarihi ne na gari ko na wasu al'umma ko makamantan haka sai a ce tarih tarihul muluk amma in tarihi ne na wani mutum shi kadai sai a ce tarjama don haka yace tarjamatul imam at-tahawi tarihin imam at-tahawi tunda hausawa ake wa karatun huwal allamatul jalil yace shine babban malami al-jalil qasaitacce abu ja'farin baban ja'far al-kunya shi kenan al-kunya sunna ce a cikin addinin musulunci har ma a kira mutum da al-kunya shi ya ma fi a ce mishi malam wane ma'ana a ce malam wane wannan wani abu ne wanda yake ya halatta a cikin shari'ar musulunci girmamawa ce ga malamai da makamantan haka amma asalin sunna ita ta zo da ainihin al-kunya ne dan haka zaka ga da wahala kaga wani sahabi da bai da al-kunya baban wane baban wance baba har Aisha da bata taba haihuwa ba sai da tace ya manzon Allah kai mini karama na wannan dan da da na dakko shi ina rike shi Abdullahi ni ma ka rinka ce min uwar Abdullahi dan ni ma dan ji sanyi bata taba haihuwa ba shine sai kaga ana ce mata ummu Abdullahi uwar Abdullahi dan yatta ne Asma'u ta dakko ruko shine sai ake ce mata uwar Abdullahi to shi yasa yana cikin sunna yasa za ga duk malaman nan na sunna Abu Hanifa An-Nu'man ibn Bashir sewa sai kuma ainihin wato An-Nu'man ibn Sabit ko Al-Kufi sai kuma ainihin Al-Imam Malik ne al-kunya shi Abu Abdullahi sewa sai Al-Imam Ahmad shi ma Abu Abdullahi Al-Imam Shafi'i Abu Abdurrahman haka zaka ga kowanne sai kaga Abu Abuwa ne mafi yawancin ainihin malaman sunna wannan shari'ar musulunci ta shar'anta ainihin haka a cikin ainihin sunna wadda take tabbatacciya daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama to Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah ibn Abdul Malik Al-Azdi sunan shi kenan cikakke Ahmad dan Muhammad dan Salama dan Abdul Malik dan kabilar Banu Asad nisbatun ila al-qabilati al-qahtaniyya al-ma'rufa ana danganta shi zuwa ga ainihin kabilar Banu Qahtan wadanda yake sanannu ne a cikin ainihin tsarin Larabawa kamar yanzu a cikin tsarin Hausawa a ce Bazanfare ko Basakwace ko Bakatsine ko Bazazzagi ko Bakano wanda Bahaushe ne bai san da irin wadannan kabilar ba to haka in aka ce al-Qahtani to sanannu ne a cikin ainihin Larabawa wa Tahawi danganta shi da ake ga Tahawi fa nisbatun ila baldati Taha ana danganta shi ne zuwa ga garin Taha min sa'idi misr daga cikin ainihin wato wuri ne na kasar masar wanda yake mai tudu da turanci zaka ji suna ce mishi apa egypt to a wannan wuri ne ainihin shi al-imam at-tahawi ake danganta shi da ake ce mishi tahawi wulida sanata 39 hijriya an haife shi hijira na da shekara 239 wa kanat wafatuhu sanata 31 hijriya ya rasu hijira na da shekara 321 wadusina fi qurafati misr alife shi a makabartar kasar masar alaihi rahmatullahi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama wa nasbuhu fil ilmi muttasilun bi ahlihi dangantaka shi ta wajen ilimi to tana da dangantaka da ainihin dangin shi ma'ana shi dangin shi gaba da baya malamai ne wa akhwalihi haka nan dangin shi na ainihin wato wajen uwa dangin shi na wajen uwa malamai ne
fa abuhu kana min al ulama'i, uban shi ne ɗaya ne cikin malamai, wa khaluhu kawun shi kuma kani ko uwar shi al imamu isma'il ibn yahya al muzanni. Al muzanni din nan ɗaya ne daga cikin manyan malamai na mazhabin shafi'iyya, al mutawaffa sanata 64 wa 200, wanda yake shi al muzanni ya rasu hijira na da shekara 264. Afqahu ashab al imam muhammad bin idris al shafi'i fi baladihi, kawun imam al tahawi shine al hafiz al muzanni, al imam al muzanni to ɗaya ne daga cikin ko kuma shine wanda yafi kowa ilimi daga cikin almajiran imam shafi'i a garin su. Wa kanat walidatuhu, uwar imam al tahawi kuma min ahli al-ilmi, ɗaya ce cikin malama, ita ma malama ce, ɗaya ce daga cikin malamai, war riwaya tana ɗaya daga cikin malamai masu ilimi, kuma tana ɗaya daga cikin malaman hadisi waɗanda ke riwaya hadisi da isnadin shi. Thumma tasala biman fi misra min al-ulama'i, sa'annan kuma da imam al-tahawi ya zan gidan su gaba da baya gidan malamai ne, sai kuma ya fita waje ya sadu da sauran ainihin malamai na ƙasar Masar ya karatu a wurin su. Wa man qadima ilaiha, da waɗanda yake su ba malamai ne mutanen Masar ba, zuwa su kai Masar imam al-tahawi ya je karatu a wurin su. Wa fi shuyukhihi kasara, akwai ainihin yawa game da malamai shi, yana da malamai masu yawa, kama fi talamizatihi, kamar yadda yake yana da almajirai masu yawa. Fa kana wasifan fil ilmi salafan wa khalafan, ya kasance mutum ne mai adalci wajen ilimin magabata da waɗanda suka zo a baya, ma'ana yana duban abin da yake gaskiya ne tsakanin abin da magabata ko kuma ƴan baya suka ce. Wa qad asna alayhi al-ulama, malamai sun yabo akan shi. Wa zakaru annahu kana muhaddisan, suka ce shi din nan babban malamin hadisi ne, thiqatan amintacce, sabtan wanda ke haddace abin duk da yaji a kwakwalwar shi na daga riwaya, nabilan hamshakin malami ne, basiran bitasnif, kwararre ne wajen rubuce-rubucen littattafai, wa asbaha afqahal ahnaf fi Misr, sai da ya waye gari duk mabiya mazhabin ahnaf a Masar, sai da ya fi su karatu, ya fi su fiqhu, ma'a musharakatihi fi fiqhi jami'il mazahibi, tare da cewa yana da tarayya wajen ilimi game da fiqhun dukkanin ainihin mazhabobi, alhadisiyyati wal fiqhiyya, mazhabobin hadisi da na fiqhu, wa mukhtalafil ulumi, da kuma sauran ilmomi mabambanta, dai yana da tarayya akan haka. Wa qad taraka mu'allafatin azima, ya bar rubuce-rubucen littattafai masu girma, qarabatil 40, sun kusa 40 littattafan da ya rubuta, min ha, daga ciki akwai sunanu shafi'i, wannan sunanu shafi'i yana ainihin ɗauko hadisan da ya ruwaito ne a wurin wancan kawu nashi ɗan uwan uwashi ta hannun ainihin al-imamu shafi'i, wato kawun shi almajirin imamu shafi'i ne, to hadisan duk da ya ji su ta hanyar kawun shi waɗanda shafi'i ya karantar da kawun shi, sai tara sai rubuta sai ya sa musu sunanu shafi'i. Wa sharh ma'anil athar, da kuma sharh ma'anil athar, wa sharh mushkilul athar, da sharh mushkilul athar, wancan sharh ma'anil athar shine akwai hadisin da yake in ka karanta shi shi da kanshi sai ka kasa gane shin wannan hadisin wai me yake nufi shi kadai, to sai imamu tahawi ya ce maka ga ma'anar shi, me yiwa kai da a kwakwalwarka kana ganin ga irin yadda ya kamata a fassara, sai ya ce a ga ma'anar shi, wannan littafi mujalladi 5 ne, mujalladi 4 ne, juz'i 5, sharh ma'anil athar, sannan kuma sharh mushkilul athar, shi kuma hadisi zaka karanta wani lokacin in ka dube shi ka hada da wani sai kaga zahiri suna karo da juna. Imam Tahawi wannan littafi, shi kuma wannan littafi mujalladi 16 ne duk da fihirarsa shi, yana nuna maka hadisi kaza da kaza da kake ganin akwai rikici babu rikici ga ma'anar su wa ghairaha, da waɗansu littafan daban. Wa kana al-imam Tahawi mashhuran bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari, imam Tahawi ya kasance mutum ne wanda yake ya shahara, an san shi da umarni da kyawawan ayyuka da hana munanan ayyuka, wal jahri bil haqq, da kuma bayyana gaskiya, war ruju'i ila ma yarahu haqqan, da kuma komawa duk abin da yake gani cewa gaskiya ne, min ghairi ta'assurin bi shuyukhi, ba tare da ya ta'asirantu da malamai ba, malamai dan malama ne ya karantar da shi ba zai ta'asirantu ba, zai dubi menene daidai kawai, ba daga an taba shi ya ce malami na shi ya gaya mini, ka san haka ke a ƙasa Hausa ko dan taba gaba ka ce malamin ka shi ya gaya maka, ina dalili fa a wai dai malamin ka shi ya gaya maka, malamin ka ai ba saman bakwai yake karbo umarni ba, yana ta'asirantuwa da gaskiya ne ba da ainihin wato abinda cehunan shi suka karantar da shi ba, wal hukami, ba kuma ta'asirantuwa da ainihin masu hukunci ba, bari ya faɗi magana kaza dan ta dada da yallabai, dan ta dada da sarki, dan ta dada da wani, a'a menene gaskiya kawai shine abinda yake dube ya faɗa, wal aqran, ko kuma sa'o'in shi cewa kada ya faɗa malamai sa'o'in shi su mishi raddi, a'a menene yake gani gaskiya kawai sai ya faɗa, bai damu ba ku yarda ko ka ku yarda, abinda yake nema ita ce yarda Allah. Wa yakfihi ittifaqu jamhurati ahli al-ilmi ala qabuli aqidatihi hadhihi allati summiyat bihaqq, bayanu aqidati ahli sunna wal jama'a yace daraja ta ishi al imam at-tahawi da yazan dukkanin ainihin mafi yawancin malamai sun hadu akan karban wannan aqida tashi wanda aka kira ta da sunan da ya dace da ita aka ce mata bayanin aqidar ahli sunna da sauran jama'ar musulmi zuhair shawish yace wala talqibalan ila man yashghabu alaiha min baqayal mu'tazila karka damu zuwa ga waɗanda suke sharrori suna danganta maganganu na banza ga wannan littafi waɗannan wasu ainihin wato burbushi ne ko ragowa ce ta mu'tazilawa ma'ana in aka ji mutun yana sukar al-aqidatu tahawiyya to shikenan diddigar kaya ne na mu'tazilawa waɗancan da suka wuce wa ahlul hulul da masu aqida ainihin hululiyya masu aqida hululiyya sune waɗanda suke cewa Allah madaukakin sarki yana ainihin wato shiga cikin jikinka yana ainihin magana a harshenka don haka wannan magana da kake ba wai kai ne kake ba ba muryarka bace muryar Allah ce aqida ainihin yan hululiyya kenan mun fahimci wannan da kyau ko sannan kuma wal ittihad da masu wahdatul wujud kusan duk tafiyar aqidar su daya zaka zo ka ji a karatun tukan nan namu shi yasa muka ce ko kai dan dariqa ne ka bi a hankali kana zuwa wurin karatun mu in dai gaskiya kake nema in Allah so sai ka bi dariqa ka da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan aqida ta ittihad ita ce ainihin wato cewa komai Allah ne dayantar da ainihin wato Allah a cikin komai a ce Allah madaukakin sarki duk abin da ka gani a duniyar nan to wannan abu Allah ne to wannan aqidar babu mamaki yanzu dan an samu ɗan dariƙar Tijjaniya da ita saboda shi kanshi Tijjani ita ce aqidar shi dangane da Allahntar da komai kuma waɗannan abubuwa kamar yadda muka ce ka bi a hankali shehunanka sun cuce ka basu koya maka Qur'ani ba basu koya maka sunna ba basu koya maka fiqhu ba basu koya maka larabci ba basu koya maka tarihi ba balle ita kanta dariƙar za a zo da jawahir ma'ani in Allah madaukakin sarki ya nufa ka ji a karanta dan ka tabbatar da cewa wannan ita ce aqidar mai gidanka to kai ina ka kwana mun fahimci wannan cewa komai Allah ne zaka jiddin za a zo da waɗannan bayanai to karka damu dan kaji masu aqida hululiyya masu cewa Allah yana shiga jikin komai yana magana wannan aqida asali sun samo ta daga kristoci ne kamar yadda can cikin littafi zamu bayani insha Allah kristoci suna da irin ainihin wannan aqida cewa Allah ya sauka a jikinka yana magana ainihin da ainihin wato a jikinka yana magana da bakinka dan haka duk magana da kake Allah madaukakin sarki ne yake yi da makamantan wannan to an samu masu irin wannan aqida daga cikin su akwai Hallaj Al-Husayn Abu Mansur Al-Hallaj har aka yanka shi akan wannan aqida aka tabbatar da cewa kafiri ne wa atba'i kulli na'iq da mabiyan duk wani wanda ya daga murya yayye kuwa sai su bi shi to dan kaji suna sukar wannan littafi karka damu kaji irin su dan haka a hirdinka kai ahlus sunna kamar yadda na fara fade a jiya hasada ko bakin ciki ko haushin cewa ni ne ke karanta wannan littafi ni kuma ne maka laifi dan ban je na shiga kungiyar ka ba ban yi shugaban ka taffa ba wannan yasa ka soki wannan littafin wallahi tallahi ka soki aqidar manya-manyan magabata tun daga kan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina irin su al-imam malik dan haka kullun ka yi wa kanka adalci ka tausaya wa kanka karka zalunci kanka wanda duk zaka zaga ko ka soke shi baka zage shi ba baka zalunce shi ba amma abin dube shine abin da kake fade akan shi gaskiya ne ko kuwa ƙarya kake jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan a takaitan takaitawa shine takaitaccen tarihin ainihin wato al-imam at-tahawi in ka duba zaka ga al-imam at-tahawi ya shekara 82 kenan a duniya sa'annan kuma yau shekarar shi 1098 da rasuwa wannan aqida to yanzu ka duba jama'a a irin ƙarya su suna ƙarya suna cewa wai an ce alaikum bil aqiq wai ku rinka karanta tsofaffin littafai sun karanta wannan ƙarya a cikin littafin ta'alim wai a rinka karanta tsofaffin littafai a daina karanta sababbin littafai to a ƙarƙashin haka duk aqidar da ake karanta kakaf a Najeriya ƙasa take da wannan tsakanin su akwai kamar shekaru 800 to me yasa aka aje al-aqiq aka dauki al-jadid hadhihi bid'a jadida kenan ko ala haddi za'amihim domin a musulunci babu inda aka ce sai tsohon littafi a cewa akai littafin duk da ya tabbatar da gaskiya ko karanta shi dan haka yau in aka samu wani malami a kasar nan yayi ilimi ya rubuta littafi yayi tafsirin qur'ani gaskiya ya fada shikenan sai a karanta shekara 1000 da suka wuce wani ya rubuta ƙarya sai a watsar da shi Ibn Arabi Al-Hatimi At-Ta'i ba Ibn Arabi wannan na Malikiya ba ai yana da littafi Al-Futuhatul Makkiyya yana da tafsiri da sauransu me yasa ba a karanta saboda maguzanci ya rubuta a jiki shekarar shi nawa da rasuwa yafi shekara 800 da rasuwa dan haka addinin musulunci yau wani ya ilimi ya rubuta littafin hadisi ko fiqhu ko menene ya rubuta in gaskiya ne a anguwan nan a garin nan sai a dauka sai a karantar da jama'a ba za a ce ai sabon littafi bane a'a shari'ar musulunci gaskiya kawai ita ce a bakarbe jama'a ana gane gaskiya gaskiya ce ba kasancewar ta fito daga bakin wani ba ba kasancewar ta fito ainihin daga wurin su wani ba ba dan ita ce ta dade ana fade ba amma ana gane gaskiya ne saboda dalilan da suka tabbatar da ita dan haka innal haqqa la yu'rafu bir rijal gaskiya ba a gane ta saboda su wani ne suka fada sai dai ina dalilan su babu dalili to wannan ba magana bace to dan haka wannan aqida kaji wanda ya rubuta ta shekarar 1198 da rasuwa to me yasa aka batta aka zo aka kama littafan su Ibn Ashir aka zo aka kama su Ibadatul Jinna su Ibrahimul Laqani da sauran su wai anan za a koyi tauhidi aka aje wadannan Allah ya kiyaye to bayan da kaji wannan tarihi na shi al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi sahibul aqida sai kuma tarjamatu Ibn Abil Izz al-Hanafi tarihin shi Ibn Abil Izz al-Hanafi wanda ya sharhin wannan littafi babban sharhin kenan Zuhair al-Shawishi yace huwa al-Allama Sadruddin Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abi ibn Abil Izz al-Hanafi al-Azra'i as-Salihi ad-Dimashqi wulida sanata 31700 Hijriya wannan malami shine al-Allama Sadruddin wato babban malami ne wanda ainihin ake mishi laqabi da Sadruddin Aliyu dan Aliyu dan Muhammad dan ainihin Abul Izz Bahanafi mabiyin mazhabin Hanaf Al-Azra'i As-Salihi wannan duk sunan kabilar su ne ad-Dimashqi mutumin kasar Dimashqa Syria an haife shi hijira na da shekaru 731 nasha'a fi usratin ilmiya ya taso ne a cikin dangi waɗanda suke cike da ilimi wato malaman namu alhamdulillah gidajen su duk gidajen ilimi ne tawarasatil qada gidansu ya gaji alƙalanci wal fiqha da fiqhu kabiran an kabirin iyaye da kakanni kakan shi faqihi kakan kakan shi haka kakanni iyaye da kakannin shi duk malaman fiqhu ne kuma alƙalai ne washtagala bil ulum dan haka da ya taso sai ya shagaltu da neman ilmomi wa kana min ahli zaka yana daga cikin mutane waɗanda suke masu hazaka wan nabaha da kuma ainihin wato kwazo mahiran fi durusihi kwararren mutun ne wajen darussan shi in yana darasi akwai kwarewa kasancewa masu abin ne suke yi wa fatawihi sannan haka wajen bada fatawa in ya zauna filin fatawoyi wa khataba bi husbana ya taba zama limamin juma'a a ainihin kauyen husbana qa'idatul balqa qa'idatul balqa a yanzu ita ce kasar amman kasar jordan to ya ainihin ya alƙalanci a wani kauye dake ainihin wato kudu maso gabacin amman sunan kauyen husban a ainihin qa'idatul balqa muddatan tsawon lokaci thumma walliya qaba'u dimashq sannan sai aka dora shi akan alƙalancin dimashq wato sai gaji iyayen shi da kakannin shi kenan fil muharram a cikin watan muharram sanata 79700 hijriya hijira na da shekara 779 thumma walliya qaba'u misr sannan sai aka dora shi ya zama alƙali a misr fa aqama shahran sai ainihin ya zauna tsawon wata guda thumma sta'afa ya karba alƙalanci kasar masar ya ainihin zauna yana alƙalanci tsawon wata guda sai kuma ya ainihin sauka waraja ila dimashqa sai koma zuwa kasar su dimashqa ala wadaifihi ya ci gaba da ayyukan shi kamar yadda Zuhair al-Shawishi ya faɗa anan kasa ya sauka daga wannan alƙalancin ne saboda irin zalincin da ainihin hukumomi suke a wannan lokaci to da ya koma kasar su ta ainihin wato dimashqa sai aka bashi dukkan ayyukan shi na karantawa da fatawa sai dai aikin alƙalanci sai samu an dauka an baiwa ainihin wani shikenan sai ya ci gaba da sauran nashi ayyukan wa zakara ibn al-imad khabara atiqalihi to wannan malami da muke magana shi wanda ya sharhin aqidatul tahawiyya an taba daure shi a kurkuku to menene yasa aka daure shi shine yace ibn al-imad al-hanbali wani babban malamin tarihi ne ya bada labari akan ainihin dalilin da yasa aka daure shi li bayanihi ma fi aqsidat ibn abik saboda bayanin da ya dangane da ainihin wata kasida da wani zindikin sufi ya rubuta sai ya bayanan irin abubuwan da ke cikin wannan kasida mina shirk na shirka to wannan bayanai da yayi sai ya zama malamai sai suka ji zafi waɗanda suke goyen bayan bid'a faqatta awana alaihi ma al-hukami az-zalama ba'd ulama'ir rusul sai aka samu ainihin wato wasu miyagun malamai waɗanda yake malamai ne masu aikin zane drawing da makamantansu sai suka taimaka wa ainihin hukumomi azzalumai a wajen ainihin kama shi a kulle shi wa qafa ma'ahu al-adidu min ahli al-ilmi wal-fadli aka samu shi kuma da yawa daga cikin manyan malamai da mutane masu daraja suka goyi bayan shi allazina kanat dimashq tazkharu bihim wanda yake ainihin a lokacin akwai su da dama a dimashq shi wancan ainihin waccan kasida aka samu malaman bid'a suka goyi bayan ta suka hada kai da azzalimar gwamnati aka kama wannan malami shi kuma wannan malami ya samu malaman sunna ainihin suka goyi bayan shi haka akai ta wadannan ainihin rigingimu a ciki da masaloli da dama haka dangane da rubuta wannan sharhin da yayi na wannan littafin shi ma ya fuskanci masaloli da dama akan ainihin wannan sharhi amma Allah madaukakin sarki cikin ikon shi Allah ya taimake shi akan su waqad nafadat bihi al-ahkamu al-ja'ira an tazartan mishi da ainihin wato hukunce-hukunce na zalunci sun tazartuwa akan shi wasrifa min wadaifihi muddatan aka cire shi daga ainihin ayyukan shi har tsawon lokaci saboda yana wato abin da ya faru shine sarakunan da ke wannan lokaci da malaman gwamnati to ɗan bid'a ne shi kuma wannan malami malamin sunna ne to sun dauko shi sun bashi ayyuka da alƙalanci don haka da ya zama suka ga yana yawan yi musu damage a cikin aqidarsu shikenan sai suka cire shi dangane da waɗannan ayyuka wa aqama muqtaran alaihi ya tsaya tsawon lokaci bashi cikin yanci ila an ja an-nasiri har sai da aka samu ɗaya daga cikin sarakunan wannan ƙasa ta Dimashq mai suna an-nasiri farufa ilaihi amruhu sai aka dauki matsalar wannan ibn abul izzi aka kai mishi fa amara bi raddi wa dha'ifihi sai shi an-nasiri yace a mayar da ainihin ibn abul izzi a mayar mai da muqaman shi walam tatul muddatuhu faqad a wannan lokaci da aka mayar mishi to wannan tsawon lokaci bai dade ba faqad tawaffahu Allahu ba'da zalika sai Allah madaukin sarki sai ya dauki ran shi bayan ainihin an da mishi da muqaman nashi malan yace wa israru ba'dihim ala inkari nisbati sharhi tahawiyya al-kabira ila muallifin hanafi to mas'alar da ta faru jama'a wannan malami al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani kamar yadda zan takaita mana wajen tarihin shi mutum ne wanda tun da ya taso yana saurayi sai zan yana da matukar kwazo mahaifin shi malami ne mahaifin shi shine Nasiruddin din Nuh shi Muhammad sunan shi Muhammad din kawai Nasiruddin Nuh sunan mahaifin shi ne mahaifin nashi sai zama ash'ari ne a wajen aqida mahaifin Albani kenan shi ma irin wannan aqida ce duk mu ma da mu gada iyaye da kakanni malamai da waliyai da makamantansu al-wujud wal-qidam duk ba ita aka gada ba ai illa man asma Allah sai wanda Allah ya tsare ko saboda ruwan dare ne kamar yadda shi Albani yake fadi mai gama duniya ko to saboda haka sai ya zama mahaifin nashi ba ash'ari ne a wajen aqida a wajen ainihin wato furu'a kuma Hanafi ne mai bin mazhabin Hanafiya ne Hanafiya kuma ka san mutane ne masu ainihin taurin kai akan Hanafiyancin su duk zafin kan nan naku na malikiya wallahi ƙaryar zafin kai kuke kuka hadu da Ahnaf duk yadda kuke da zafin kai aka hada ku da Ahnaf wallahi ku kanku sai Ahnaf suke ba ku cika ba dan ba Hanafi saboda taurin kanshi akan mazhabin Ahnaf kada yatsa a sallah to yana suna da ka'ida sunan ka'idar ta su al-harakatu tubtilu salah motsi yana bata sallah don haka ba Hanafi in ya kabbarta kaga ya makala hannun nan nashi a cibiya ko kasar cibiya wallahi sai kaga yadda kaga an aje marmara baya motsi ko kadan saboda da ya motsa sallah ta baci to dan haka shi in yazo tahiyya zai miƙe yatsan shi kuma miƙe yatsan da zai yi sai wajen ashhadu an la ilaha illallah zai miƙe kawai haka su shari'a da suke bi ta mazhabi tace musu tare da cewa sunna ta nuna tun daga farkon zaman tahiyya har kai sallama yatsan ka yana ainihin miƙe kuma kana kada shi to kada yatsa din a wurin su dama bata sallah yake to in har ya ganka kusa da shi kana kada yatsan ka haka dama kai ba a maganar sallaka ta riga ta bata amma yana ga shi kanshi yanzu zaka bata tashi ne Ahnaf kenan to wannan ainihin mahaifi na Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani sai zalli tatafan dake dakin shi litatafai ne na mazhabin Ahnaf kamar dai yanzu yadda ake in baban ka malami ne zaka ji galibi duk kafetar da ya a wajen malanta karshen ta ma sai ka samu bai da sahihul bukhari saboda me saboda malami ne amma a fiqhun malikiyya yana da mukhtasar yana da askari yana da qurtubi yana da mudawwana yana da muwatta yana da iziya yana da risala shi ma baban Muhammad Nasiruddin al-Albani sai ya zama irin waɗannan tafan ne na fiqhun mazhabi yake da su sauran tafan sunna fa sai ya zama babu su wannan sai tirsa sa Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rinka tafiya wasu wurare dake tare da tafan yana karatu daga cikin waɗannan wurare akwai ainihin wato maktabatu zahiriya wani babban library ne ɗaya daga cikin hamshakan library na musulunci na ainihin duniya sai rinka tafiya wannan wuri yana ainihin yin karatu to yana zuwa wannan wuri yana yin karatu har Allah madaukakin sarki cikin datarwar shi sai ya datar da shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ga ainihin asalin nuskha asalin bugun wannan littafi na shi sharhi na al-aqidatu tahawiyya na Ibn Abi al-Izz al-Hanafi sai wasu malamai suka yi tahqiqin littafin wato suka gyara littafin ya zan yayi tsari yadda ya kamata shi kuma Albani da yake babban malamin hadisi ne sai yayi tahrijin hadisan ciki ya bayyana matsayin su waɗanda suka inganta da waɗanda basu inganta ba a asalin na sharhin kenan babba to da wannan aiki dama akwai sura akwai yawan rigingimu tsakanin shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ƴan mazhabin Ahnaf akwai kuma yawan rigingimu tsakanin Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ƴan dariqa fitowar wannan littafi na sharhin aqidatu sahawiyya sai aka samu wasu ƴan dariqa waɗanda suke bin mazhabin Hanafiya sai suka ce basu yadda ba ga wani littafi nan Albani ya shiga daka ya rubuta amma ya fito ya ce wani babban malami ne ba Hanafi yayi su basu yadda da wannan littafi wannan aqida irin aqida ce ta Albani amma su basu santa ba tare da cewa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai da ya kawo copy littafin na asalin rubutun hannu na wannan gashi kowa da kowa ya sani gashi a library din aje a duba amma sai aka ki zuwa a duba sai aka dawo cikin gari ana ta rubuce na ƙarya ina fatan jama'a sun fahimci wannan wannan ainihin abu da aka yi sai Allamatul Jazira ya raba gardama shi bin Baz da matsalar ta je gare shi shine ya tabbatar da cewa ai wannan sharhi na Ibn Abi al-Izz al-Hanafi sananne ne a cikin tarihin Ibn Abi al-Izz al-Hanafi malaman da suka yi tarihin shi da dama sun fito sun ce yana ma da sharhi wanda ya dace da aqidar salafiyya wanda ya wa ainihin littafin al-aqidatu tahawiyya yace don haka wannan babu abin da Albani yayi na dangane da wannan littafi sai tahrijin hadisan ba shi yayi ba aka buga wannan ainihin wato bayanai na bin Baz a ƙarshen wannan bugu a bugun farko na al-aqidah sharhin aqidatu tahawiyya wannan duk da haka da yake mutane ne masu son zuciya ba gaskiya suke nema ba wanda da tun suna neman gaskiya tun farko da haka bata faru ba waɗannan bayanai da bin Baz ya duba su gamsar da su ba da kuma bayanai waɗanda shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya sake a shimfidar bugun littafin na biyu waɗannan mutane daga cikin su akwai wani jahani wani mai bin irin wannan aqida wanda ya zurfi akai Kausari nayi ishara akan shirin nan to da kuma almajiran shi su Abu Gudda Abdul Fatah da makamantan su suka yi ta waɗannan maganganu shine nan Zuhair Shawish yake ainihin ishara zuwa gare su a tsohon bugu na wannan littafi da yake hannunmu za ku ga ya ma fito karar ya faɗi sunan shi Kausari amma anan sai dan saka yayi ce wa israru ba'dihim ala inkari nisbati sharhi tahawiyya al-kabira ila muallifin Hanafi dogewar da wasu suka yi akan musun danganta wannan sharhi na al-aqidatu tahawiyya babba zuwa ga ainihin wani mawallafi ba Hanafi nau'un min al-mukabara wani ainihin nau'i ne na girman kai bil mahsus game da abin da yake gashi a hissu wato gashi za a iya ainihin wato ganin shi al-malmus wanda yake za a iya taba shi gashi an gani da rubutun hannu an sa Ibn Abi al-Izz al-Hanafi yayi kuma su zo suna ainihin musun wannan kaga wani abu ne wanda yake girman kai ne kawai sai yace ai ba ma wai Ibn Abi al-Izz al-Hanafi ba bal sharahaha akthar min alamin wa alimin wahidin kai fi am alimin Hanafi fiye da ainihin wato malami na Hanafiya guda daya ma yayi ainihin sharhi akai akan wannan littafi ma'ana an samu da dama daga cikin malamai masu bin mazhabi na Ahnaf sun yi sharhin wannan littafi wa qarabaha al-asharatu min al-Ahnaf an samu ainihin fiye da 10 daga cikin malamai mabiya mazhabin Ahnaf sun yi yabo sun yi takarizi akan ainihin wannan littafi wa kaifa la yashrahuha Hanafiyun Zuhair yace to dan me ma za a ce mabi mazhabin Hanafiya ba zai sharhin wannan aqida ba wahiya aqidatul imami abi hanifa tare da cewa ita ce aqidar malamin shugaban mazhabin shi abu hanifa wa ashabihi ita ce ainihin wato aqidar mabiya mazhabin shi rahimahumullahu Allah madaukakin sarki ya ji kanshi to Zuhair yake yin tambaya kwatankwacin tambayoyin da nayi kwanakin baya yace wa halil mazhabul hanafi ghairu ma kana alaihi abu hanifa wa ashabuhu shin wai mazhabin Hanafiya suna kan wata aqida ne daban wanda yake ainihin Abu Hanifa da almajiran shi ba akan ta suke ba kamar mu nan yanzu fiqhu sai a koya maka malikiya amma aqida fa ka taba jin an ce maka aqidatul malikiya to Imam Malik bai da aqida ne a dauko na aqidar fa Imam Malik a karantar mana to shin ana kyamar aqidar Imam Malik ne shin aqidar Imam Malik daban kenan mazhabin shi daban to shine yake cewa shin yanzu nan mazhabin Hanafiya daban kuma aqidar Abu Hanifa daban ai ba zai yi haka ba aqidar Abu Hanifa din nan ita ce dai wannan littafi to in ku kuka yadda ku karbi fiqhu daga hannun Abu Hanifa lallai dole ku karbi aqidar shi, kamar yadda ku yanzu muna ce muku in dai kun yadda kun karbi fiqhun Maliku to dole ne ku karbi aqidar Maliku. In ku kuna ganin aqidar Maliku lalatacciya ce to ku tabbatar da cewa babu shakka akan cewa fiqhun Maliku ma sai zama lalatacci kenan, domin babu mutumin da aqidar shi zata lalace kuma fiqhun shi ya gyaru. Dama mun fahimci wannan, a ce rufaffen gari garin tuwo ne ya rube amma a dafa tuwo a ce kuma tuwo yayi lafiya lau, gaya min yaushe za a yi haka? To ma'ana fiqhun nan kamar shine tuwo kenan, ci kawai ya rage. Menene asalin abincin? Shine garin, shine aqida. Aka ce aqidar wani ta lalace, yaushe kuma fiqhun shi zai yi kyau? Duk mutumin da aqidar shi ta lalace jama'a, lalacewar aqidar nan sai ta lalata fiqhun shi, sai ta lalata duk abin ma da akai hallarancin shi sai ya lalace. Zamakshari da aqidar shi ta lalace ya kasance ba mu'tazali, kuna ga hallarancin shi sai da ya lalace, shine ya mai da lan ta zama litta'abid. Kashi nan da yazo ya fesa wannan aqidar, sai kaji mutum yanzu yana tafsirin Qur'ani a matsayin shi na ahlus sunna, da yazo lan tarani sai yace har abada, sai fassara lan ga har abada. Zamakshari ne yake wannan, mu'tazilanci ne ya kwashe shi. Sakamakon lalacewar aqidar zamakshari sai ta lalata ainihin hallarancin shi jama'a. Shi yasa duk mutumin da aka ce yana da lalatacciyar aqida, wallahi tallahi ka guje shi, in ba haka ba sai ya fesa maka ita. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sai Zuhair yake cewa wa sharhuna haza, wannan sharhi namu huwa madhhabul imami Abi Hanifa, shine ainihin daidai da madhhabin al-Imam Abu Hanifa wa ghairihi min al-a'immati alladhina naqalu lana al-ilma, da wasu ainihin limaman ma daban wadanda yake sune suka ciro mana ilimi, to duk wannan ita ce aqidar su. Wa sharahu lana ghawamidahu alaihim rahmatullahi, kuma su malaman nan dai su Abu Hanifa da makamantan su wadanda yake wannan aqida ta mu ta dace da tasu, sune suka yi mana sharhin abubuwan da suke a kukkudure daga cikin wannan ainihin addini. Allah madaukakin sarki ya ji kansu. Zuhair Shawish yace wa sabaqa an zakara ustazuna al-allamatu Sheikh Ahmad Shakir ma dallahu alayhi fadilatu Sheikh Muhammad Nasif min anna al-allamata Zubaidi shariha ihya'i ulumuddin qad naqala fi kitabihi, yace akwai babban malamin mu Sheikh al-allama Ahmad Shakir yau shekarar shi 40 da rasuwa, wani babban malami ne a ƙasar Masar na sunna, wanda yake yayi wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khidma, ya ainihin wato yi takhriji da sharhi, ya fara ainihin sharhi da takhriji da tahqiqi na musnad na Imam Ahmad ya rasu, haka ya fara wa Tirmidhi tahqiqi da ainihin takhriji ya rasu. Babban malami ne wanda yake hujja ne ainihin wato a cikin ilimi musamman a waɗannan zamanin. To shine shi Zuhair Shawish yake cewa akwai babban malamin mu Ahmad Shakir ya faɗi abin da wani babban malami a Sheikh Muhammad Nasif, wani malami ne shi ma ya rasu a ƙasar Saudi Arabia yake, wannan malamin ya taba zuwa har nan garin, wannan shi a Sheikh Muhammad Nasif din nan ya taba zuwa har nan zazzau, har fadar zazzau ya taba zuwa shi a Sheikh Muhammad Nasif din. To shi wannan Muhammad Nasif ya nuna wa a Sheikh Ahmad Shakir min annal allamata Zabidi, cewa akwai wani babban malami Az-Zabidi sharihi ihya'i ulumuddin, wanda ya sharhi na littafin ihya'u ulumuddin qad naqala fi kitabihi, ya ainihin dauko a cikin littafin shi sharhi na ihya'u ulumuddin a cikin mujalladi na farko shafi na 146, mujalladi na biyu shafi na 146, kafa'atan kabira min hadha sharh, wannan malami Zabidi ya dauko magana ne yawa a cikin ainihin wato wannan sharhi na ainihin sharhul aqidati tahawiyya, wana sabaha ibn abul izzi al-hanafi hadha, kuma ya danganta wannan magana zuwa ga ibn abul izzi. Sai yace wa bima nuqaddimu, kuma abubuwan da zamu gabatar anan gaba min nuqulin, waɗanda zamu ciro maka su su zama hujja, wa suratul makhthuta, da kuma ainihin photostat na ainihin wato asalin rubutun hannun wannan littafi, lam ya'ud hunaka min majalil lishakki bi anna sharha huwa ibn abul izzi jazahu an al-islami wal muslimina kull khair, yace wannan ainihin wato hoto da zamu dauko mu nuna maka na asalin rubutun hannun littafin na daga abin da zai nuna maka babu sauran shakka da ta rage akan cewa wannan sharhi na ibnu abul izz ne al-hanafi. Allah madaukakin sarki ya mishi sakamako game da hidimar da yayi musulunci da musulmai, Allah ya saka mishi da dukkan alheri. Wa qad kanat wafatuhu bi dimashqa, wannan malami ya rasu a garin ainihin dimashqa sanata 92 hijriya, hijira na da shekara 792 alaihi rahmatullahi, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi. Ya shekara 61 kenan shi kuma a duniya, in ka lissafa daga sa'ad da aka haife shi zuwa sa'ad da ya rasu, wato yau shekara shi 627 kenan da rasuwa, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi. to wannan ainihin ishara da shi Zuhairu Shawush yake yi ita ce wannan da zaka gani ainihin ta photo start da wannan zaka ganshi gashi nan wani rubutun hannu ne akai haka zaka ganshi to wannan yana nuna asalin wato copy ne na littafin al-aqidatu tahawiyya din gashi aka ce sharhul aqida al-mansuba ila al-sheikh al-imam al-hafiz al-hujja abi ja'far احمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلامة الازدي الطحاوي الحنفي الفقيه تأليف شيخ الاسلام الامام العلامة المحقق افضل المتأخرين حجة الاسلام هرديز وقرشيتي صدر الدين علي ابن ابي العزي حز وقرشين ديتي الدمشق اذا ثورانسو باب الشكة دنگن اذا دنگن تونا اللي تافي تيوا ابن ابي العزي نيايش jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wai su waɗannan a Hanaf suna ganin cewa abun kunya ne a ce an samu wani malami ba Hanafi ya ainihin tafi akan wannan aqida kamar yadda yanzu da yawa in ka samu ƴan ɗariƙa ba su yarda cewa ainihin wato Shehu Usman yana da aqida ne aqida ba irin tasu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai su takwas kurima su ta gyara abin su takwas kurima su ta gyara abin di yadda kai kokarin danganta shi zuwa ga aqidar magabata sai ce a'a ba haka ba lallai dai sai a tabbatar da shi akan irin aqidoji nasu na dariqa to duk wani littafi inda baka kawo wanda yake yana magana dangane da sunna kai tsaye in sun ainihin samu dama za su iya ƙaryata cewa ba na dan fodiyo bane in sun rasa yadda za su yi su ƙaryata kamar littafin ihya'us sunna in sun rasa yadda za su ƙaryata duk magana da aka kawo a ciki sai su kokarin ta'awilinta dan dai wai kar su tabbatar da cewa Shehu Usman ainihin wato ba nasu bane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan ainihin wato a wannan bugun farko iyakar nan ne daga nan sai ainihin photo star na maqsuta din to amma a wannan sabon bugu ya kawo tarjuma ta shi Muhammad ibn Mane wanda yake kamar yadda na ga mana shi ma yayi ta'aliki ga wannan littafi na al-aqidatu tahawiyya ta'alikin nan nashi Sheikhul Allamatul Albani ya hada ya shigar da shi cikin ainihin wato wannan nashi ta'alikin don haka aka ga dacewa a kawo tarjamatu Muhammad ibn Mane wato takaitaccen tarihin Muhammad dan Mane huwa ustazuna al-jalil Zuhairu Shawush yace shine babban malamin mu al-allamatu sheikh Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Mane at-Tamimi wato babban malami ne mai suna Muhammad dan Abdul Aziz dan Muhammad dan Mane wanda yake ana danganta shi ainihin ga Tamimi wulida fi Unayza bi Najd an haife shi a ainihin garin Unayza wanda ke kasar Najd dake cikin Riyadh da kasar Saudi Arabia kenan a yanzu wa huwa min rijalil ilmi wal fiqh wannan malami na daga cikin malamai waɗanda suke malamai ne masu ilimi da kuma ainihin fiqhu wal islah kuma mutanen kirki darasal uluma fi Najd ya koyi ilmomi a kasar Najd wal Basra da Basra wa Baghdad da Basra da Baghdad ta kasashen Iraq ta kasar Iraq wa Dimashqa wa Masar da kuma ainihin Dimashqa wa Misr da kasan Masar wa aqama madaris at-ta'lim fil Bahrain ya kuma kafa makarantu wadanda ake koyar da ilmomi a ainihin kasar Bahrain wa Qatar da Qatar kasar da Turawa suke cewa Qatar thumma wulliya adadan min al-wadha'if al-qada'iyya wal-ilmiyya wat-tarbawiyya fil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya li muddatin tawila sa'annan kuma aka dora mishi ayyuka da dama tun daga aikin alƙalanci da karantar da ilimi da tarbiyya a ainihin wato kasar Saudi Arabia tsawon zamani wa qad talabahu al-malik Abdul Aziz ibn min al-amir Abdullah ibn Qasim al-Thani sarki Abdul Aziz baban su Fahd na yanzu shi ya ainihin wato nemi sarkin garin su shi wannan malami da cewa dan Allah ya bashi shi domin ya rinka karantawa wannan sarki Abdul Aziz da a ce ana samun sarakuna irin shi yanzu wallahi tallahi da musulunci ya samu gata fiye da yadda ake so wato kasar Saudi Arabia kafin wannan sarki ya samu mulki kasa ce da take a warwatse wannan sarki shine yayi kokarin yadda zai yi har hado su akwai wani dattijan malamin mu a Madina ya ba mu labari yace a da kasar tana warwatse ne yace sai sarki Abdul Aziz ya rinka bi kauye yana kokarin ya har hada su wasu mutanen a wannan lokacin da ba a hada kasar ta zama Saudiya kamar yadda kake ganin ta ko kake jin ta a yanzu ba musulmi ne amma ko sallah sun je nayi sun zama al-arabu kawai ashaddu kufran wa nifaqa sun koma kafirci sun koma munafinci wa ajdaru Allah ya alamu hudud ma anzalallahu ala rasuli kuma sun fi kowa jahilta abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wa ainihin annabin shi sallallahu alaihi wa sallama wannan irin zama da suke sai rinka bin su da malami da alkali ana ainihin karantar da su kuma ana hada kauyuka kanana suna zama garuruwa. To na daga cikin labarin da shi wannan malami na mai bamu yace wata rana sarki Abdul Aziz ya je wani gari sai aka tattaro mutanen garin kauyen haka baki dayan su sai aka dubi wani dattijo wanda ana ga wannan ko dai bai girmi dukkan mutanen garin ba to yana daya daga cikin dattawa a garin ga gemu ga komai sai aka kira shi sai aka tambaye shi cewa rukunan musulunci guda nawa ne saboda sun daina sallah gaba daya ko masallaci ba ba kauyen rukunan musulunci guda nawa ne sai ya ce 10 guda 10 ne sai sarki ya sa ai mai bulala ana cikin yi mishi bulala sai aka saurara da ya daga kai haka sai hangi wani sai ya mishi sigina sai ya kara mishi haka sai ya nuna mishi ya tsaye dunkule mai 5 madadin yace 5 sai ya kara 5 din nan akan 10 shi sai yace 15 sarki yace a ci gaba da mishi bulala to wannan kokarin da sarki Abdul Aziz yake nan yau shekara 100 shine kaga Saudi Arabia yanzu suna ta bikin cika shekara 100 da ya hada kasar ya kuma kafa Riyadh Allah madaukakin sarki ya ji kanshi muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya baiwa ainihin musulunci da musulmai sarki irin shi wanda yazo ya kwatanta take-taken shi shine dan shi Faisal wato yayan su Fahad saboda haka babu abin da yake gagararre a wurin Allah mu ci gaba da roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya danka kasashen musulmi baki ɗayan su a hannun waɗanda yake za su yaki turawa tun daga America har Ingila har dukkanin kafiran duniya tabbatar da addinin musulunci a ko'ina domin jama'ar musulmi abin akwai takeici a ce a can ana kashe musulmi a bangarori mabambanta na duniya a yayin da yake kuma ga sarakuna suna zaune ana wasan gargajiya ana kallon kwallo ana bikin dawakai waɗannan abubuwa akwai takeici abin akwai bankunya don haka Allah madaukakin sarki yana da duk abin bayarwa muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya dauki shugabancin kasashen mu na musulmi baki daya ya danka a hannun waɗanda za su ja mu a bisa shari'ar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita Allah ya shiryar da mu thumma raja'a ila qatar sannan wannan malami Muhammad ibn Mane sai ya koma zuwa ƙasar Qatar ba'da sanawati bayan tsawon wasu shekaru wata wallal ifta'a fiha sai ya dauki ainihin aikin fatawa a ne mishi tambayo yana bada ansa domin aikin fatawa ba kowane malami ne zai zauna a ne mishi fatawa sai malamin da ya kai matuƙa ya zama babban mujtahidi shine zai wannan aiki wannan malami kasancewar shi ya kai matuƙa a ilimi ya zauna yana aikin fatawa a ƙasar Qatar wa kana lahu nashatun ijtimai bari wannan malami yana da ainihin wato kazar-kazar da kuma kwazo na wajen a tara jama'a ayi wa addinin musulunci aiki walahu al-adidu min al-mu'allafat yana da littafai da yawa wata alikatul mufida da kuma wasu sharhohi waɗanda yawa wasu littafai masu fa'idantarwa ƙwarai da gaske kaga daga cikin su ma akwai ta'liqin da yawa wannan ainihin littafi al-aqidatu tahawiyya wanda dalilin haka ne muke tarihin shi insha Allah sa'ada sumuwa amirul bilad al-sheikh ali ibn abdullah al-thani wal'adida min rijalat al-a'ila al-hakima wa wijah al-bilad wa 'ala al-akhas al-akh al-sheikh qasima ibn durayish ala fakhur ala fakhru tagammadahu Allah bi rahmatihi wannan malami ya taimaka sarakunan ainihin kasashen da ya zauna wajen tabbatar da addinin musulunci tun daga ainihin sarakunan zamanin shi har wato tun daga sarakunan da ya hau ya same su a mulki har sarakunan da suka zo aka nada su a lokacin nan yana ainihin da rai Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi Zuhairu Shawish mai bamu wannan tarihi sai ya ce wa kad khassani ustazuna ibn mani بالتلمذة عليه لمدة زادت على العشرة سنوات يعني وانا مالا نيا كيبان جيني دقا تكين الماجرانشي وطوال لوكتي بيد الشيكارو قوما يانا باني كراتونا مسمى واجابني كما يا اينه واتو حالة تمن دلتفانشي تي واكو انا نجي انكران تل دلتفانشي يا امن جيدني اكان ابو بوان دي ربوتا وانا وهدي في مختلف المجالات سنن كما وانا مالا مي يا اينه جنجنا من اورا ريدا داما tafaddulan minhu wa karaman dan ainihin wato girmamawa da kuma mutunta ne da ya nufin yayi bina'an ala husni zannihi bi saboda kyakkyawan zato wanda yake mini tazammadahu Allah bi rahmatihi Allah madaukakin sarki lillibe shi da rahaman shi wastafattu minhu ilman kaziran yace na kuma karu da ilimi mai yawa daga wurin wannan malami wa min mu'allafatihi rahimahullahu na daga cikin littafin da wannan malami ya rubuta irshadut tullabi ila fadilati al-ilmi wal-amali wal-adab wato shiryar da dalibai zuwa ga falalar ilimi da aiki da ilimi da kuma ladabi da kuma littafin iqamatu dalil wal burhan ala tahrimi akhdh al ajri ala tilawati al qur'an wato tsayar da dalili da hujja akan haramcin mutun ya karbi ainihin kudi ya zauna yana karanta wani al qur'ani a ce malam gashi muna son ka sauke wa mamacin mu ko kuma malam gashi muna son kai mana karatun alqur'ani a bashi kudi yayin littafi ya tabbatar da cewa haka haram ne wal ajwibatil hamida ala al as'ilatil mufida wa hashiyatin ala dalilil talib wa subulil huda fi sharhi shawahid qatrin nada littafin qatrin nada wanda yake nan hawo ne da sarf wanda ainihin wato ibn hisham yayi to akwai hujja so da dama yana cikin sharhi yakan kawo wasu waƙoƙi to waɗannan waƙoƙin da yake sheda da su shi wannan malami sai musu sharhi su shawahidin waƙoƙin da malamin yake ko kuma ainihin wasu hadisai ko makamantan haka wal kawakibud dirriya sharhi durrati al-madiyya wa mukhtasar unwan al-majd fi tarikh najd wal i'lam fi man walliya unayza min al-umara'i wal qudati al-a'lam ma'ana sai da littafi su kucin da guda game da tarihin malaman garin su suwaye sarakuna suwaye malamai suwaye alƙalai na garin su wa ta'aliqatin ala matan tahawiya da kuma ta'aliqat wato sharhohi waɗanda yesu a tattakaice akan ainihin wato wannan littafi na al-aqidatu tahawiya wanda yake sanadin haka ne muke ainihin karanta wannan tarihi nashi wa ghairi hada ma waɗansu littafan wa kana murabbiyan fadilan malami ne wanda yake ainihin wato mai kokarin tarbiyar jama'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tsara kuma mai daraja wa yatahalla bil akhlaqil alamiya aliya kuma wannan malami yana ainihin wato dabi'antuwa da dabi'u na daukaka na girma wa kanat wafatuhu fi Beirut wannan malami ya rasu ne ainihin a kasar Beirut ainihin wato sanata 580 miladiya wato hijira na da 1385 wanda ya daidai da 1965 wato in ka duba kenan za ka ga yanzu shekarar shi 34 da rasuwa shi wannan malami wa khassani auladuhu al-akarim shi Zuhairi Shawish mai bamu wannan labari yace ƴaƴan wannan malami waɗanda suke abin girmamawa ne a wurina sun kebance ni bi salati alaihi cewa ni ne da dace in yi wa ubansu sallah ne wa ubansu sallah tunda ni almajirin shi ne awwadallahu almuslimina minhu khaira Allah ya canza wa musulmi wanda ainihin ya fi shi alheri to a takaicen takaitawa wannan shine ainihin alƙawaran da muka yi dangane da cewa zamu kawo tarihin shi al-Imam at-Tahawi zamu kawo tarihin Ibn Abi al-Izz al-Hanafi mai babban sharhin zamu kawo kuma ainihin tarihin shi Muhammad Ibn Mane to bayan nan saura ainihin wato abu uku waɗanda ainihin suka rage shine tarihin Allamatul Jazira Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz da tarihin shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da kuma ainihin tarihin Sheikhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiya tarihin Sheikhul Albani dai dama mas'ala a sarari take tunda littafin sharhin da zamu karanta nashi ne bin Baz kuma nace saboda akwai ta'aliqat shi ma da yawa al-aqidatu tahawiyya wani lokacin zamu zo mu rinka ainihin wato karanta ta'aliqat din shi a inda mu ga sun dace sannan kuma Ibn Taymiya nace abin da yasa muka ga dacewar mu yi tarihin shi shine wannan malami shine malamin da a karni na 6 zuwa na 7 ya damince wajen yada wannan ainihin aqida sakamakon haka ya sha wahala ya sha ainihin azaba a hannun ƴan bid'a wanda yake saboda karantar da wannan aqida da rubuta ta jama'a akai mishi kullewar da yake bai sake ganin rana ba kuma sai dai ranar gobe alkiyama a lokacin da al-Imam Ibn Taymiyyah ya rubuta ainihin littafin shi ar-risalatul hamawiyya al-kubra a lokacin ne suka kama shi suka kulle shi kullewar da yake a gidan kurkuku kuma a cikin rijiya suka saka shi ma'ana sai dai a rinka saka mishi abinci da haka hayyara su to wannan ainihin kasancewar irin khidmar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yewa wannan aqida muka ga dacewar a zo a ainihin dan takaitar da tarihin shi a takaice insha Allah ta'ala wanda yake wannan zai haskaka mana akan ainihin wato kasancewa jama'a aikin nan da muka tayarwa aiki ne kuma kasan duk abin da zai biyo baya akan ka wallahi tallahi kadan ne tunda kana jin shi kanshi wanda ya sharhin al-aqidatu tahawiyya sai da aka kulle shi aqalla kuma kaman nan da ake cewa kirkiri kenan Ibn Taymiyyah shi ma kirkiri ya rasu shi kanshi Muhammad Nasiruddin Al-Albani 1960 sai da aka shigar da shi kurkuku so biyu saboda karantawa shi ma shi yasa aikin aiki ne jama'a wallahi saboda wannan aqida mutane ba su san a bayyana ta shi wanda yazo da aqidar aslan Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baka ji abin da kafirai suka yi taro akan shi ba wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluka sai da suka yi taro kashe shi za a yi ko kuwa ya za a yi da shi a daure shi ne a daki a rinka mika mishi abinci ko kuwa ya za a kore shi ne Allah yace wa yamkuruna wa yamkuru Allah suna ta yin kulle kulle Allah madaukakin sarki yana ainihin warware nasu kulle kullan wallahu khairul makirina Allah yafi kowa iya warware duk makircin da wani miyugun mutum ya ainihin shirya saboda haka ya jama'ar musulmi wannan aqida kamar yadda na gaya mana ita ce mafita kawai to amma mas'alar tana da wahala kwarai da gaske saboda zaka ga cewa hatta ɗan uwanka ahlus sunna waɗanda Allah bai musu gamdakatar sun fahimci wannan ba jumlatan sun yadda su ahlus sunna ne amma fahimtar aqidar tafsilan dalla dallafa sakamakon rashin fahimtar ta in kuka duba dish yake kawo rigingimu sakamakon fahimtar wannan aqidar fa shi yake ka zaman lafiya domin zaka ji yana cikin wannan aqidar za a ce duk abin da yazo daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a sallama mishi shikenan kaga wannan matsalar tana da alaka da matsalar da mutane suka fi rikici akai akan matsalar fiqh Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza mai risala ya ce kaza ko kuma maliku ya ce kaza to yanzu wanne za a dauka sai ya ce to abin da za a yi tunda dai maliku ya ga waɗannan maganganun na Allah ko na annabi to a dauki maganar maliku a aje wannan to kaga an batan akai haka to kaga rashin fahimtar asalin waccan aqidar shine ya kawo ainihin aka gaza fahimtar wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu a tarihin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani muna da kasar wanda yake mun tsaya mun yi cikakken tarihin shi wajen kasar guda biyu awa uku shi yasa kamar mu ce babu bukata a yanzu akan tsawaita ainihin tarihin shi sai dai daga sunan shi kai ka fahimci cewa ainihin mutumin kasar Albania ne Albania kuma a Europe take wato kasar Turai dan haka kamar yadda wasu suke fadi suna ga wai suna fadi ne dan suna zagin shi ai ba zagi bane dan ka cewa Albani bature gaskiya bature ne kamar kai ne yanzu a ce Bahaushe in ce maka Bahaushe zagi ne cewa Muhammad Nasiruddin Al-Albani ma bature zai zan zagi kenan domin turanci ba kafirci bane menene kafirci aqidar kafirci in ba haka ba ainihin wato da yawa cikin malaman musulunci an samu turawa ne al-Imam al-Bukhari bature ne shi ma amma ka yadda kana cewa rawahu Bukhari tsakanin garin su Albani da garin su Bukhari kamar kai ne nan ainihin mutumin da yake Zaria da mutumin da yake ainihin kasar Sokoto ko kuma mutumin da yake Adamawa kamar bambanci kenan ai ko kaga dai wanda yake Adamawa bazan zagi yace gafara nan bazan zagi ba shi ma zai yace gafara nan ba fulatani ko to wannan zagi ne kuma shin wannan addinin musulunci ya da kabilanci addinin musulunci bai da kabilanci ba dan haka gaskiya Muhammad Nasiruddin Al-Albani ba balarabi bane babu abin da ya hada shi da larabci sai abin da ya hada ka da larabci shine addinin musulunci mutumin kasar Albania ne ainihin an haife shi hijira annabi na da shekara 1333 wanda ya daidai da ainihin wato a miladiya 1914 aka haifi Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda in ka lissafa a yanzu zaka samu shekarun shi kwatankwacin 85 ko kuma ainihin 87 gurgurdan yadda ainihin shekaru na miladiya suke domin akwai bambanci tsakanin ainihin wata ainihin na sama alqamari kenan da kuma shamsiya wata na ainihin wato abin nan na bature to shekarun shi ainihin wato akallan shekarun shi yanzu 85 kuma ya fara wannan aiki ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun yana ainihin shekara 25 a rayuwar shi ya fara ainihin rubuta littafi yana aiki wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan karshe mahaifin shi ya dauko shi ya hijira ya taso daga ainihin Albania din a yayin da kasar Rasha ta danne su sai kokarin saka musu wannan mulki na gurguzanci to mahaifin shi sai ya dauko shi da shi da sauran dangin sai suka da kasar Sham kasar Syria a lokacin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya gama ainihin Islamiya ta primary kenan shikenan sai kuma ya ci gaba da karatu a hannun mahaifin da sauran ainihin abokan mahaifin to daga waɗannan lokuta ne kasancewar mahaifin shi mutum ne mai gyaran agogo shi ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya koyi gyaran agogo saboda ya kamata kana koyon ilimi kuma kana da sana'arka ya kamata kana malanta kuma kana da sana'arka shi yasa sai ka faɗi gaskiya baka tunanin cewa gwamnati za ta kore ka ko kungiya za ta cire ka ko dariƙa za ta dakatar da kai amma in ya zama kana ƙarƙashin gwamnati ne ko kana ƙarƙashin kungiya ko kana ƙarƙashin dariƙa gwamnati kana faɗin a dole ma an ka zo ma ka rinka dan kakkaucewa kane kane gwamnati salati da sauransu duk zalincin ta ba za ka kau ba sai ana kakkaucewa dole an kungiya ce sai kane kane mata salati kana kakkaucewa dole an dariƙa ce ita ma haka saboda me kada albashin ka ya tsaya komai kuma ya ainihin dakata ka a sa maka takunkumin tattalin rayuwa amma in ka tsaya mustaqillun bi nafsika sai zama gaskiya kawai ainihin kake faɗe baka shakkar ainihin kowa ba kuma ainihin ka shakkar komai to a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani haka ya tsayu da wannan ainihin sana'a har zuwa da yadda zaka zo ka ji insha Allah sai mun zo karatu na gaba insha Allah zamu tsarin bayani a takaice game da tarihin wannan babban malami fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.